ему. Hannunka da Allah ko kadan yi baya ne. Kana kare mun, kana kare.
I don't know. shiga sahu a shiga sahu